بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يوا إنا نزم متاشن يوا كان سمعك إنت وفي الحديث الآخر أتكلم وأنا حديثي ده بنتكلم باب عندنا هركو ده كي بيان مكانته صلى الله عليه وسلم ما سينش ده درجة شيء النبي صلى الله عليه وسلم أوجان الله ده درجة ده كي رأيته cikin wani hadisin kice nusurtu bi roba an bani taimako da razani wa utitu jawami'ul kalima an bani tarsashen kalmomi wa bainama ana na'imun wani lokaci yana cikin barci maharcin annaba maharkin annaba kuma san cewa gaskiya ne ji abi mafatihi khaza'inul ard sai aka zo da mabudi na taskokin kasa wa wudi'at fi yadayya sai aka do aka sa su cikin hannuna ma'ana aka bani mabudi na taskokin kasa me yake nahi da wannan me yake nahi da wannan har mabudi na taskokin kasa aka sanya shi cikin hannuna
nasara
nasara ta wani bangare kamar da ya faɗa duk wanda ya ji wannan kalmar arziki zai yi tunani shi kuma ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam hayyarsa ai mun ga ba mai hali bane kuma shi ya zaba wannan ake nihi kawai fatahul bilad buɗe gariruwa cin wasu gariruwa da musulunci cewa musulunci zai kai kasashen ko ina da inda kuma ya hadi cikin wani hadisin ya fassara cewa zuwaliyal ardu anna mulku ummati yablugu wa zuwali minha an yaku ne mun kasa ko mulkin al'umma ta zai kai inda aka yaku ne mun gindin inda na gani to wannan fatahu yake nihi na bude gariruwa kare Imam Muslim ya fassara shi cikin Sharh Sahih Muslim dan hadisin Muslim ya huddo shi wa fi riwayatin a watar waya daga gare shi yake cewa khutma bi annabiyun kaga wannan kadai yake nuna mana da hadisan annabi da ayoyin Qur'ani ba da ka ba mutun zai fassara su in tunaninka aka bar ka fassara sai zamana ka ta hona sai ku yin duk ittifakin malaman hadisi ga abin da ake nihi da shi in ka ce arziki sai ta tabka da warwara ce to annabi ina yahi kowa arziki a duniya ba mai arziki bane yace wa khutma bi annabiyin an cika annabawa da ni daga Uqbata bin Amir yake cewa inni fardul lakum wa ana shahidu alaikum ni ina mai rigaya kuma ana zan riga ku zuwa lahira kuma ina mai shaida a gare ku wa inni wallahi yace ina rantsuwa da Allah la anzur ila khawdi alana ina kallon tabki na Al-Kausar a yanzu wa inni uditu mafatih khaza'in al-ard kuma an bani mabudi na taskar kasai wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba adi wallahi ba ina ji muku tsoran ku yi shirka a bayana ba kaga wannan babbar bushara ce gare mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace walakin ni akhafu alaykum an tanafasu fiya ina ji muku tsoran ku rika yin munafasa a cikin duniya wancin yayi gida sai nayi wancin yayi mota sai nayi wanda ku haka yake faruwa shi ya halaka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ake cikin halaka ma dalilin wannan daga Abdullah ibn Amr yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana muhammadun nabiyul ummi ni ne annabi muhammad annabi wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba la nabiyya ba'di babu annabi a bayana wa utitu jami'ul kalimi wa khatimihi an bani tarsashen kalmomi kuma da cikamakin kalmomi wa ulimtu khazanatul nar an sanar da ni masu tsaran aljanna masu tsaran wuta kai wa hamalatul arsh da madauka al'arshin Allah madaukin sarki duk wannan gaibu ne wanda ba wanda ya sai san shi Allah ya sanar da shi daga ibnu umar yake cewa ibn isa bayana yadayi sa'a an aiko ni gabanin tashin alkiyama a watar waya ta ibnu wahab yake cewa yace salya muhammad ka roka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qul yace ma as'alu ya rabbi mi zan roka ya Allah yace ittakhazta ibrahim khalilan ka riki annabi ibrahim bada dayinka wa kallamta musa takaliman kai zance da annabi musa zance wastabaita nuhan ka zaba annabi nuhu wa adaita sulaiman mulkan layin bagili ahadin min bari ka ba ma annabi sulaiman mulkin da ba wanda isa yi shi a bayan shi qala allah ta'ala sai allah yake cewa ma a'iduka khairu min zalika abinda na baka diya hi alkhairi gabi da wannan da ka zanu a'daituka alkausar na baka tabkin alkausar waja'altu ismi ismaka ma ismi yunada bihi fi jawfis sama na sanya sunanka tare da sunana ana kira a cikin sammai hatta a sammai mala'iku kalmar shahada sai sun karrana ta da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka cikin kiran sallar su haka duk cikin abubuwan da suke na ibada ba mu kadai nan ba waja'altu al-ardha tahuran laka li ummatika, na sanya kasa tsarki ce gare ka da kai da al'ummarka, taimama ma'ana kai kadai aka ba da al'ummarka. Wa ghafartu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, na gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka da ma kuma abin da ya jinkirta. Gafara nan wasu abubuwa da ba ma zanubai bane, mun san cewa bai da zanubai, amma Allah madaukin sarki ya mishi gafara. Munafukai da suke tazawa a jihadi suna ta neman izini na ƙarya, annabi da tausayi yana barin su yana cewa su tahi, kaga sai Allah mishi wannan babbar sanarwa da gafara. To ire-iren wannan ake ne, afallahu an kalima azinta lahu, Allah ya maka gafara, ya yi jin gangan mai yasa ta yaya da ma baka ba su izinin ba. Kaga husnu taladduf ma annabi sallallahu alaihi wasallam, kyakkyawan mahalicin shi ne. Kahin malamai suke cewa abin da ke nuna farala da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam, kahin a ambace zunubin ba halahi bane, abun bai kai lahi ba, amma kuma kahin a ambace shi sai da aka mukaddima ta kwantar da hankali, don inda za a ce mishi me yasa ka ba su izini, zai ta da hankali ya ga kamar ya ma Allah laifi. Amma sai da aka yi shinhuda kyakkyawa aka ce Allah ya maka gafara, ya maka afuwa, me yasa ka ba su izini. Ya ga wannan daraja ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam, yace fa anta tamshi fi samaa maghfurul fil afin nas maghfurul laka, ga ka kana tahiya a ban kasa kuma kana an maka gafara. Yana da tabbas babu wanda yake da wannan, da ran shi cikin mutane yana yawo kuma yana da garantin cewa shi an mishi gafara. Walam asana azalika li ahadin qabla, ba wanda nan ma wani kahin kahinka. Waja'altu quluba ummatika musafiha, kuma man sanya zukatan al'ummaka masafiha, su ne wanda suka kasance musahafin su. Wa khabba'tu laka shafa'ataka, kuma na boye maka cetanka. Walam akhba ahli nabiyin gair, kuma ban taba boye ma wani annabi ba in ba kai ba. Ceto da aka ba annabi alayhi salatu wasalam shi kadai aka ba, banda wasu annabawan da suka gabata. Wannan waja'altu quluba ummatika masahifaha, wani ya tana mani inda darasin rana ya tausayi mai bayanin shi. Mafi hadisin akhir, a cikin wani arshi hadisi na ƙarshe wanda Huzaifa ya rato, basharani ya ani rabbi ya ce ya bani albushara na rahim ubangiji na awwal man yadkhulu aljanna ma'i min ummati, farkon wanda zai shiga aljanna tare da al'ummata tare da ni, 70,000 mutum 70,000 ma a kullu 70,000 tare da kowane 70,000 in kowace dubukin da 70,000 laysa alaihim hisab, wanda basu da hisabi, Allah ya samu cikin su. Nan kwatanta da adadin a al'umma annabi, adadin bai kawo. Yace wa adani Allah tajwa ummati wa la tughlab, kuma ya bani cewa al'umma ta ba za ta yunwa ba, kuma ba za a rinjaye su ba, ma'ana yunwa ta zama ita ce sababin ta'asil, a cire su, a hudda su daga cikin, a halaka su da yunwa, dai kamar yadda aka ba shekara 7 kamar ta shekarun annabi Isa, amma ba irin wannan ba, tamu da tana gittawa wani yanki a yunwa a yuhuri, wani yanki wannan ba a rabuwa da shi. Wala tughlab, kuma ba za a rinjaye su ba, shi ma rinjaye na gaba ɗaya na istisal na so shi wayan wayan dai mutum ba yana karanta su ba, ta khilalin sharhu kana malamai zai ta abuka cikin kuskure, ta kawo muguwa fahimta. Yanzu wanda ya kalli rayuwar da musulunci yake aiwata, zai ya za a ce kuma musulunci ba a rinjaye shi, bayan gashi ko ina shi ake ci ma mutunci. Alaikum salam. Galaba ta istisal, a tumbuke su gaba ɗaya, zamana yau babu musulmai ko ɗaya a ban kasa, ka hurji kadai kenan, kamar yadda wasu al'umma haka ta faru gare su. To di yadda za a yi, di yadda musulunci zai yi rauni, akwai shi da yana nan, ba wanda ya sai tumbuke shi. Yace wa ataniyan nasar wal izza, Allah ya bani nasara da kuma buwaya. Wa ru'ub yas'a bayna dai ummati shahran, razani yana tahiya gaban al'umma ta wata guda. Kaga nan can yace shi aka bani, kuma yace hamma al'ummar tashi, wanda wannan yake nuna kwarjini da al'umma annabi suke da shi, matukar sun yi riko da addinin su. Ya faɗa cikin wani hadisin cewa matukar kun bar jihadi cikin tafarkin Allah, Allah zai hudda kwarjinin ku cikin zukatan makiya, ya kawo rauni, ya zuba muku a cikin zukatan. Abinda muke gani yanzu kasashen musulmai ba wanda suka yi tsoro kamar America, kamar ita ta halice su. Yau in America ta ce Saudiya ai kaza ba a kwana, za a yi shi. Manya-manyan kasashen musulmai, to me yasa barin wannan rishin kwarjinin, wannan barin addinin Allah? Yace wai ya bali wali ummati al-maganim, ya halitta mani da ni da al'umma ta halitta mani ganima. Wa ahalla lana kathiran mimma shaddada ala man qablana, Allah ya halitta mana abubuwan da an tsananta ma wanda suke gabanin mu su da yawa. Walam yaj'al alaina fi ad-din min haraj, Allah bai sanya mana kunci ba a cikin addinin mu. Duka wannan ai ta zanu abubuwan da an mushi, amma al'umma shi kuma daraja ce da matsayin shi a wajen Allah ya sa. daga abi hurairah Allah ya rade yake cewa mai min nabi min al-anbiya illa wa qad udiya min al-ayati ma mislu amana alayhi al-bashar yace babu wani annabi cikin annabawa sai ya kasance abinda aka bashi na mu'jiza ya sa dalilin shi kwatankwacin shi mutane sun yi imani dalilin wannan wanda na sha bayani shi shine Allah sai ya dubi abinda al'ummar tashi suka hitutiya da shi suka hiji da shi sai Allah ya bashi limkin balimkin wannan yace wa inna ma kana allazi ujitu wa hayan ahallahu aw hallahu ilayya abinda ni aka bani wahayi ne Allah ya mun wahayi na alqur'ani fa arju an akuna aktsarhum tabi'an yawm alqiyama ina kaunar in kasance ni ne mafificin abin nan mabiya gobe kiyama kuma haka za ta kasance dan raja insha Allah tabbatar mushi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin da yasa a ran shi na addini yana san kaza to Allah yana karba mushi kadana ta kallubo shi kafi sama kawai sawa ne yake yana tunanin yana so ina ma a ce alqiblan nan ta mu an maida ta Ka'aba Allah sabko da wahayi yace an maida kin daga sawa a ran shi haka nan annabi alayhi salatu wassalam ya ba mu labarin a cikin ashabul yamin da ashabu shi ma cikin tafsir suratul waqi'a ahlul jannati yan aljanna sahu 120 ne na an al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sahu 80 dukkanin al'umma shi ne to kaga wannan yake nuna cewa Allah ya haƙaƙa mushi gurin nashi ya tabbatar mushi a wani hadisi suna zaman da sahabbai yace kuna so ku kasance dai busa uku yan aljanna suka yi kabbara din suna ga abun dan ka dubu yawan al'umma wa cikin al'umma dubu wannan al'umma 70 mu muna cika al'umma ta 70 ne to a cikin al'umma 70 aka ce ku daya ku zuku zama ne kun samu dai busa uku kun kwashi diyawa suka yi kabbara yace sulusa ahlul janna wannan nusufin yan aljanna suka yi kabbara yace musu to ku ne bi busa uku yan aljanna suka yi kabbara yace ma'ana haza indal muhaqiqina ma'anar wannan a wajen malamai wanda suke tabbatattun malamai baqa mu'jizatihi ma baqiyatu dunya mu'jizatu shi tana nan matukar duniya tana nan wasa'ir mu'jizatil anbiya izhabat lihin wala mishada illa alhadir laha sauran mu'jizoji dukkan sun tahi babu wanda ya gansa sai wanda yake gurin annabi Musa an bashi sanda an bashi kyallin hamata an bashi kaza duka sai wanda ya gani mu muna karanta ne ko mun yi imani amma yace mu'jizatul qur'ani yaqifu alaiha qarnun ba'da qarn mu'jizatul alqur'ani kuma tana nan kowa yana ganin ta qarni bayan qarni mu duba mu ga mu'jizar ake hudu cikin suratul fatiha aya nan yace ganin ido la khabaran ila yawmil qiyamah ba labari ba har zuwa tashin kiyama wa fihi kalamun yadu cikin wannan abun akwai zance mai tsawo haza nukhbatuhu wannan dai tatattan magana ce wa garba sannal qawla fihi mun shinhuda magana a cikin shoyi ma zikira cikin wani abin da aka ambato siwa haza akhir babul mu'jizat can karshen babul mu'jizat akwai babe da yana mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam zan mu tarara shi daga ali yake cewa kullu nabiyyin udiya sab'atun nujaba duk wani annabi an bashi tatattun mabiya wa uzara da makarfafa masu karfafa shi rufaqa'a min ummati masu taima abukan tahiya cikin al'ummar shi yace wa udiya nabiyukum asha 14 najiban minhum abubakar wa umar cikin annabin ku an bashi nijaba guda 14 cikin sa akwai abubakar da umar da ibnu mas'ud da ammar ya tsaida lisahin daga nan saboda ka azano sauran zuciya to kenan mu banda mu yan cikasan cikon banci ne sai ya ambaci dai manyan sauran ya kyale wa kala yake cewa inna allaha qad habasa amma katal fila Allah madaukin sarki ya kame giwa daga Makka wa sallada alaiha rasuluhu wal mu'minin ya sallada ya aza manzan shi akan ta da kuma mummune wa inna ma la tahillu li ahadin ba'di yace bata halitta ba ga wani a wani wanda yake bayana ina tunanin wannan wa inna ha ne ba wa inna ma ba wa inna hala ba a gyara na kyauta zaton yadda na san hadisin wa inna la tahillu li ahadin ba'di shi ma ga tuna mun ille kashi wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar an halitta mana ita sa'a guda na wuni in yake a cikin ta ma'ana daga irbad ibn sari yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni abdullahi wa khatimun nabiyyi ni bawan allah ne kuma cikamakin annabawa ne wa inna adam la munjadilun fi dinatihi annabi adam yana saraya a cikin lakashi tun yana cikin lakashi allah ya kadarta ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin shine kuma cikamakin annaba wa idatu abi ibrahim alqawli ne na ma'aihina annabi ibrahim da bishara ta isa dan maryam duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance alqawli annabi ibrahim ya roka cewa allah ka ataro da manzo a cikin su yana karanta musu ayoyinka zuwa karshe suratul baqara dai kawai shi ma kuma Isa a dan Maryam Allah mushe alaihi salam ya kawo yayi bayanin cewa umbasharan bi rasuli atimin ba ismuhu Ahmad bushara ce kenan da annabi Isa ya bada annabi alaihi salatu wassalam zai kasance bayan shi ya taho to subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.